Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Babale. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 30 ga watan Yuni 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa biyo bayan tuhumar da hukumar manyan laifuka ke yi wa DCP Abba Kyari, Amurka ta buƙaci Najeriya ta miƙa mata shi. Sai kuma mu garzaya Jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka kama wasu mutane da ake zargi da fitar da dubban miliyoyin tefa daga baitul malin ƙasar ta barauniyar hanya. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafe da rahoto na musamman. Muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da Garba Awwal din. Amma yanzu ga Hafiz da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgi na musamman na wasu 'yan Afghanistan 200 da suka cancanci takardun bizar shiga shirin baki na musamman wato SIP sun isa Amurka a yau Juma'a a wani bangare na aikin kwashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa yau wata rana ce mai tarihi, yayin da muke ci gaba da cika alkawari da muka ɗauka ga dubban 'yan ƙasar Afghanistan waɗanda suka yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da sojojin Amurka da jami'an diflomasiyya cikin shekaru 20 da suka gabata. Ina so in girmama duk waɗanda ke cikin Amurka waɗanda suka yi magana a madadin waɗannan jarumai 'yan Afghanistan, wanda ya haɗa da alfahari da tsoffin sojoji waɗanda suke ta magana a kan 'yan Afghanistan wanda suka kasance a tare da su a filin daga a Afghanistan, galibi suna aikin fassara da tafinta. Jami'an fadar White House sun sanar da shirin Operation Allies Refugee a ranar 14 ga watan Yuli, inda suka ce za su kwashe 'yan Afghanistan masu tafinta da wasu waɗanda suka taimaka wa gwamnatin Amurka a lokacin yaƙi tare da iyalansu, waɗanda a yanzu suke tsoron ɗaukan fansa daga ƙungiyar Taliban. Jami'ai a ƙasar Kamaru sun ce da alama mayakan Boko Haram sun sauya dabarunsu, inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a ƙoƙarin da suke yi na janyo ɗaukan wasu da dama. Ministan tsaron Kamaru ya kai ziyara kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya, inda aka kashe sama da mutane 30 ko aka raunata su a wannan makon arangamar da suka yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama. Ministan tsaron Kamaru Joseph Beti Asomo ya jajanta wa sojojin Kamaru 14 da fararen hula 4 da suka ji rauni a asibitin sojoji a Marwa. Marwa tana cikin arewa mai nisa ta yankin Kamaru, kimanin kilomita 80 daga jihar Barna ta Najeriya, inda ƙungiyar Boko Haram take. Asomo ya ce 'yan ƙasar Kamaru da shugaba Paul Biya suna cikin alhini tare da iyalan sojoji 14 da Boko Haram ta kashe a iyaka arewaci da Najeriya. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu rahotanni daga jaridar Washington Post da New York Times sun bayyana cewa ana sa ran yau Juma'a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka wato CDC za ta bayyana wani kudirin lafiya na gwamnati kan samfurin Delta na coronavirus, wanda bai iya yaduwa kamar cutar kyanda zuwa ga mutane da suka yi allurar rigakafi da waɗanda ba su yi ba. Jaridin sun ba da rahoton kudirin wanda aka nuna musu a na'ura mai kwakwalwa, haka kuma rarraba wa jami'an hukumar CDC. Gabatarwa ta yi bayani dalla-dalla game da irin matsalolin da hukumar ta fuskanta wajen shawo kan wasu jama'a don yin allurar rigakafi da saka takunkumi. Kudirin ya buƙaci jami'an hukumar CDC da su samar da sakonni ga jama'a waɗanda za su ƙarfafa yin allurar rigakafi a matsayin mafi ingancin kariya kan wannan nau'i mai saurin yaduwa, har ya zama wata ƙwayar cuta ta daban wanda take saurin yaduwa daga wani zuwa wani fiye da cutar Ebola ko mura. Yayin da samfurin Delta mai saurin yaduwa na ƙwayar cutar ke haddasa yaduwar COVID-19 da sauri a sassan ƙasar, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa ma'aikatan gwamnatin tarayya farar hula dole ne su yi allurar rigakafi ko kuma su mika kai ga yin gwaji akai-akai da saka takunkumi.
Kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga bada rahotanni inda zamu fara da Najeriya. Biyo bayan tuhumar da hukumar binciken manyan laifuka ke yi wa komandan rundunar ƴan sandan Najeriya DCP Abba Kyari, Amurka ta buƙaci Najeriya ta miƙa mata shi. To ko me tsarin mulkin Najeriya ya tanada kan haka? Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Tun dai bayan da Amurka ta bayyana irin rawar da komandan rundunar ƴan sandan Najeriya na IRC, mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari ya taka dangane da badakalar cin hanci da rashawa a tuhumar da ake wa ɗan damfaran nan wato Raymond Abbas wato Hush Puppy. Yanzu Amurka ta nemi Najeriya ta miƙa mata mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari domin ya amsa tuhuma. Amma a daidai lokacin da Amurkan ke neman Abba Kyari, sai gashi hedikwatar ƴan sandan Najeriya ta ce ta kaddamar da bincike akan wannan batu. To amma a cewar lawyer mai zaman kansa Barista Buhari Yusuf, yanzu fa wannan magana ta fi ƙarfin rundunar ƴan sandan Najeriya.
Yanzu an wuce hukumar police din Najeriya, duk binciken da za su yi wannan suna son su bi doka ne tasu domin ɗaukan mataki mai sauki da za su fitar da kansu ko kuma wani tsari da suka bi kafin su miƙa mutum. Amma yanzu rigimar ta wuce hukumar police na Najeriya, an wuce wurin yanzu. Duk wani bincike da za su yi ba zai wani katakus akan halin da aka samu kai yanzu a ciki ba. Wato babban matsala a nan yau shi ne ma a yanzu Abba Kyari ya samu kanshi a cikin wani yanayi da babu daɗi, da dole ya yi kokari na tabbatarwa da duk abin da aka yi zargin nan a kan shi bai tabbata gaskiya ba.
To ko shin akwai hurumin tura Abba Kyari zuwa Amurka? Barista Yakubu Sale Bawa, lauyan tsarin mulki, ya ce abu ne mai yiwuwa.
Akwai hurumin yin haka na a tasa ƙayar Abba Kyari zuwa ƙasar Amurka domin ya fuskanci shari'a. Amma akwai abin da nake so mu sani, akwai dokar da ita ce muke kira extradition act, kuma akwai abin da muke kira extradition proceeding rules. Wato irin wannan abin da America take nema a yi a kan Abba Kyari, akwai doka da ake bi. Bayan haka, kafin a kai Abba Kyari zuwa Amurka, babban ma'aikata ta shari'a wato Federal Ministry of Justice a Nigeria a Abuja sai sun tabbata da wannan ka'ida, sun cika ka'ida za a yi wannan.
A wannan gaba ko mai masu rajin yaki da cin hanci da rashawa ke cewa Awwal Musa Rafenjani jagora ne na wata kungiyar da ke yaki da cin hanci a Nigeria.
Neman a kai wannan dan sanda kasar Amurka din a tume shi fuskanci shari'a shi ma yana daya daga cikin abin da yake da nuna mana kan cewa hukumomin shari'a da kuma yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya har yanzu akwai gyara da har an kasa maganin irin waɗannan al'amari a Najeriya, sai har wata kasa can ta nemi ta tuhumi waɗanda ake zargin cewa suna da hannun cin hanci da rashawa. To abu ne abin takaici.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, sai kuma jamhuriyar Niger. Hukumomin jamhuriyar Niger sun kama wasu mutanen da ake zargi da fitar da dubban miliyoyin sefa daga asusun baitul malin kasar ta barauniyar hanya. Lamarin da wasu ke ganin za ta yiwu allura ta tono galma idan aka zurfafa bincike. Sulaiman Manabarma yana dauke da rahoton.
Binciken da lauyan gwamnati ya gudanar akan wata badakalar biliyan ko miliyar 8 na sefa da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban kasa Ibrahim Amadu da ake kira Ibu Karage da handamewa ne ya bada damar gano wasu waɗanda ake zargi da taka rawa wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe daga asusun baitul malin kasa. Bayan shafe wani Laraba yana sauraron waɗannan jami'an ma'aikatar kuɗi, alƙalin shari'a ya kulle mutane 12 a kurkuku a ci gaba da bincike, matakin da shugaban ƙungiyar Transparency Maman Wada ya ce ya yi daidai.
Haka nan ne ya kamata a yi aiki duka da in ya shahi ko kuwa cin hanci da rashawa, kuma in ya shahi aiki da doka a cikin ƙasa. Aiki wannan sai mu ce ya kamata a ci gaba yanda aka ɗauko, in ma haka nan. Wato yadda dokokin kasa suka ce a yi haka nan, a ci gaba da sa tsanani don sabida a kare duke kasa, kuma a samu duke kasa duk wanda ya ci kayan mutane ya kamata shi maida su, kuma bayan wannan ya kamata tunda ya ma kasa lahi, ya ma yan kasa lahi, wato a mishi hukunci.
Yanzu haka wannan batu ya dauki hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta, inda muhawara takan kama a tsakanin masu kare gwamnati da waɗanda ke ganin ba za a rasa hannun wasu manyan kusoshin jam'iyyar PNDS mai mulki ba. To amma wani jigo a jam'iyyar Adamu Manzo na danganta abin da yunkuri irin na masu neman haddasa rudani.
Mun sani wannan harka ce ta ƴan siyasa, ana nema a rabu da guzuma ne a halbitar sana. Amma abin da muke son su sani, mu ban mu da wata shakka, ban mu da wani fargaba akan wannan al'amari. Suna zargin manyan ma'aikata da manyan shugabanni da manyan mutane na ƙasarmu da na jam'iyyarmu suna cikin wannan rahoto, kuma ba a kiraye su ba, wannan ba aikin su bane ba. Su san da wannan abin da suke yi shi ne suke ma shari'a.
A nasa ra'ayin kakakin jam'iyyar LDL canji ta ƴan adawa Alhaji Dudu Rahama, kwato wa ƙasa haƙinta daga hannun muhaddama cikin yanayin adalci, shine abin da ƴan Hamayya ke jira daga mahukunta.
Duk Barawo sunan shi Barawo. Idan aka same shi da zargin da ya sata cewa ya saci dukiyar al'umma, to shikenan sai aka kawo shi gaban shari'a a mashi hukunci tamkar yadda doka ta bada mashi hukunci. An zargin ya tabbata gaskiya, ba wai sunayen mutane bane da menmu, a'a, mu ko daga cikin mu ne aka samu wadanda suka yi wanda ga suka tashi da dukiyar al'umma a nan cikin mu ƴan adawa. Muna goyon bayan a zo a kama su a ji a musu hukunci tamkar zargin da ake musu. Muna so ai gaskiya ai adalci talakan kasan nan, a maida masa dukiyar sa cikin baitul mali a amfani da ita. Amma ba ruwanmu da duk wani sunan mutum ko wani sunan ba shi da memba.
A washegarin darewar sa karagar mulki ne shugaban kasa Muhammad Bazoum ya umarci ministan shari'a ya dauki matakin damƙawa mashara'anta wasu takardun binciken da hukumar yaki da cin hanci halsiya ta gudanar a fadar shugaban kasa. Abinda ya bada damar gano wani jami'in fadar, wato Ibrahim Ahmadu Ibu Karage da wawure makudan miliyan sefa da yake cirowa daga asusun baitul malin kasa ta hanyar amfani da takardun bogi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, yayin da hukumomi da kungiyoyin kasa da kasa ke gangamin wayar da kan jama'a kan batutuwan da suka shafi safarar mutane da bautar da su, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar kowace 30 ga watan Yuli, ofishin shiyar Kano na hukumar yaƙi da fataushin bil'adama na Najeriya NAPTIP ya ce daga watan Yulin bara zuwa bana ya kubutar da jimlar mata da samari da ma yara ƙanana 360 daga hannun miyagun da ke fataucin mutane zuwa ƙasashen ƙetare da nufin bautar da su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Binciken da lauyan gwamnati ya gudanar akan wata badakalar biliyan ko miliyar 8 na sefa da ake zargin wani ma'aikacin fadar shugaban kasa Ibrahim Ahmadu da ake kira Ibu Karage da handamewa ne, ya bada damar gano wasu waɗanda ake zargi da taka rawa wajen fitar da waɗannan kuɗaɗe daga asusun baitul malin kasa. Bayan shafe wani Laraba yana sauraron waɗannan jami'an ma'aikatar kuɗi, alƙalin shari'a ya kulle mutane 12 a kurkuku a ci gaba da bincike. Matakin da shugaban ƙungiyar Transparency Maman Wada ya ce ya yi daidai.
Haka nan ne ya kamata a yi aiki duka da in ya shahi ko kuwa da cin hanci da rashawa, kuma in ya shahi aiki da doka a cikin ƙasa. Aiki wannan sai mu ce ya kamata a ci gaba yanda aka ɗauko, in ma ka yi haka nan, wato yanda dokokin kasa suka ce a yi haka nan, a ci gaba da sa tsanani don sabida a kare dukiyar kasa, kuma a samu dukiyar kasa duk wanda ya ci kayan mutane ya kamata shi maida su, kuma bayan wannan ya kamata tun da ya ma kasa lahi, ya ma ƴan kasa lahi, wato a mishi hukunci.
Yanzu haka wannan batu ya dauki hankalin masu amfani da kafafen sada zumunta, inda muhawara takan kama a tsakanin masu kare gwamnati da waɗanda ke ganin ba za a rasa hannun wasu manyan kusoshin jam'iyyar PNDS mai mulki ba. To amma wani jigo a jam'iyyar Adamu Manzo na danganta abin da yunkuri irin na masu neman haddasa rudani.
Mun sani wannan harka ce ta ƴan siyasa, ana nema a rabu da guzuma ne a halbitar sana. Amma abin da muke son su sani, mu ban mu da wata shakka, ban mu da wani fargaba akan wannan al'amari. Suna zargin manyan ma'aikata da manyan shugabanni da manyan mutane na ƙasarmu da na jam'iyyarmu suna cikin wannan rahoto, kuma ba a kiraye su ba, wannan ba aikin su bane ba. Su san da wannan abin da suke yi shi ne suke ma shari'a.
A nasa ra'ayin kakakin jam'iyyar LDL canji ta ƴan adawa Alhaji Dudu Rahama, kwato wa ƙasa haƙinta daga hannun muhaddama cikin yanayin adalci, shine abin da ƴan Hamayya ke jira daga mahukunta.
Duk Barawo sunan shi Barawo. Idan aka same shi da zargin da ya sata cewa ya saci dukiyar al'umma, to shikenan sai aka kawo shi gaban shari'a a mashi hukunci tamkar yadda doka ta bada mashi hukunci. An zargin ya tabbata gaskiya, ba wai sunayen mutane bane da menmu, a'a, mu ko daga cikin mu ne aka samu waɗanda suka yi wanda ga suka tashi da dukiyar al'umma a nan cikin mu ƴan adawa. muna goyon bayan a zo a kama su a jiya musu hukunci tamkar zargin da ake musu muna so ai gaskiya ai adalci talakan kasar nan a maida masa dukiyar sa cikin Baitul Mali a yamban da ita amma ba ruwan mu da dukkan sunan mutum ko wani sunan a ba shi da min ba
a washe garin darewar sa karagar mulki ne shugaban kasa Muhammad Bazoum ya umarci ministan shari'a ya dauki matakin damƙawa mashara'anta wasu takardun binciken da hukumar yaki da cin hanci halsiya ta gudanar a fadar shugaban kasa abinda ya bada damar gano wani jami'in fadar wato Ibrahim Amadu Ibukarage da wawure makudan miliyan sefa da yake cirowa daga asusun Baitul Malin kasa ta hanyar amfani da takardun bogi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla an gaida Mahmud yanzu kuma ga rahoto na musamman
Daga rojan kasar Jamhuriyar Kamaru sun yi akabo da kansu da maharan Boko Haram a jihar Arewa mai nisan kasar musamman a gunduma Lagos da Shari sai dai a cikin wannan makon da har sau biyu ne sojoji na kasar Jamhuriyar Kamaru suka dinga sabisa tsakanin su da maharan na Boko Haram a farkon takun sakan su dai sojoji kasar Kamaru guda takwas ne suka kwanta dama haka dalika kwarabi da wannan aftabun dai sojojin Kamaru guda biyar ne suka kace kwance dama sannan kuma aka jikkata guda uku wannan yanzu haka suna asibitin garin Kwalkwata amma ga yadda sanarwar ta fito daga ofishin ministan tsaro na kasar Jamhuriyar Kamaru sun ce a yanzu haka an halaka mayakan Boko Haram din da dama al'ummar nan bangaren sun ce a yan shekarun da suka gabata dai hala-halan yayi sauki amma Alhaji Abubakar Adamu dan kasuwa ne a wannan bangaren na Lagos da Shari ga yanda hiran mu ta kaya kan wannan halalan da aka kai a garin na Dibanga
abin da zan faɗa shine ka san wannan wuri na Dibanga wuri ne wanda yake yana da matsala dama na hare-haren yan Boko Haram saboda kusancin wurin nan da Najeriya tunda kaga Boko Haram din nan in ba a manta ba a bayar ta cikin Najeriya hanyar banki an dauki shekaru ma ba a bin hanyar gwamnati ta rufe to daga nan Dibanga kuma abin da ya kama tun daga Dibanga nan zuwa Waza zuwa Mura wuri ne wanda yake cike da dindin matsaloli na waɗannan yan ta'addan Boko Haram tunda in ba ka manta ba a shekarun baya ma nan wajejenin ne a Waza suka sace ma'aikatan ayyukan hanya yan China da kuma wasu yan Faransa da a wannan wurin ne aka dauke su to saboda haka kaga al'amari ne mai mugun matsanancin wahala a halin yanzu sai gwamnati ta kara mikiwa ta kara karfi akan karfin da take da shi domin a samu a ga an yi maganin su saboda ana ganin kamar an ci lagon su to amma kuma har yanzu sai sun yi kamar sun tafi sa'annan sai kaga sun sake sun dawo to wannan babban kalubale ne ga hukumomi dole su sake mikewa da karfin su akan karfin da suke da shi su kara wani karfin kuma mu gobe da babba be da karami ko yaya yake ai amfani da duk irin makamin da ya dace domin a cirmushe su domin wayannan al'umman yankuna su samu su zauna lafiya su yi walwala kamar yadda kowane dan Kamaru yake walwala a duk inda yake a cikin kasar Kamaru
wannan matsala na rashin tsaro dai yau shekaru 11 kenan da kasar ta Jamhuriyar Kamaru take fama da hare-haren Boko Haram a kasar kasancewar ta iyaka da kasar da Boko Haram ta samu asali kasar tarayyar Najeriya Alhaji Abi ɗaya ne daga cikin masu faɗa a ji a jami'ar adawa ta FDL ga ƙorafin da ya yi mana kan kashe-kashe sojojin da ake yi a kasar ta Jamhuriyar Kamaru
inda ake kashe yan sandan Kamaru wato ta bangaren Boko Haram je zama abu ne mai yi muna ciwo kwarai da gaske da muke nema kuma muna nema mu dosa yi ma gwamnatin Kamaru din shawara saboda a yi kokari a karfafa tsaro wato karfafa haɗin kan tsaro wato tsakanin Niger da Nigeria da Kamaru da kasan Chadi wato da akwai wata kungiyar da aka yi na haɗin kan sojoji saboda a dosa kare waɗannan kasashen ɗin da haruri yanda Boko Haram take kai musu hari a kowane lokaci wannan abin kan yana da hamun kwarai da gaske to gwamnatin mu ɗin ne ba su ajin shawara kai duk wani matsalan da yake cikin kasar Kamaru ba za ka ga gwamnati ta kira 'yan adawa an zauna an yi shawara ta tambaye mu ta ce me naku nufi wani irin dabara ne ku kuke da shi saboda a kashe wannan matsalar ne wannan shine ta wannan bangare amma kuma ai an hada kai an yi wata kungiyar sojoji da ake kiranta sojoji lokacin da shi alishkan rai wato Idris Deby yake nan yake shi ne yake tafiyar da waɗannan sojojin
da halin da ake cike da zaman lafiya a ƙasar ba wai a alewacin ƙasar cikin hujjar kamar ba ne kawai har ma da jihohin masu amfani da harshen ingilishi da rauni ingila guda biyu bangaren Baminda da kuma Boya a can din ma masu neman ɓallewa da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suna ta halaka sojojin ƙasar. Alhaji Ali ya sake nuna ƙorafinsa ta wannan bangaren.
Ta bangaren masu amfani da harshen ingilishi a ƙasar Kamaru wannan ya ke ɗaukar shi wato yaƙi ne da baje yiwu ba ma da ce an ji mu da an ji abin da muke fada da wani yakin din da zai yiwu ba baje faru ba wato sakaci ne irin na gwamnatin RDPC wato gwamnati shi shugaban kasa wato shi Fulbiya sakaci ne ne koko da ganganni ne ake bari wato a dusa kashe ɗan Kamaru su da su suna kashe kansu wato a kowane lokaci in su ma masu ka fadi a wannan gwajin wato aka kashe su koko aka kashe ɗan farin hula ma waɗanda ba ruwansu ma da wannan al'amari koko ma aka kashe waɗannan mutane su wanda suke nema har aka waɗanda aka tunkuɗa su har suka kai da cewa a raba ƙasar Kamaru to kaga abin din yana da bakin ciki yana samu na bakin ciki da takaici kwarai da gaske wallahi sakaci ne irin na gwamnatin Kamaru ba zuwa ka ba wannan yakin ba je ba ma ba zai soma ba ma abin mutane sun tashi sun soma ba akan cewa ga abin da muke so ga abin da yake damunmu muna ganin halaman ku nan ku masu amfani da harshen Faransa kuna so ku haɗiye mu ku hana mu amfani da harshen Ingilishi wanda shi kuma muka gada da shi muka tashi shikenan a kira su mana a zauna sasanta a shirya ayi abin nan shugaban ƙasar da yake yin wannan yake ji shawaran kowa yake ji shawaran ɗan adawa yake ji shawaran mu ɗan ajiyar da muke wannan ɓangaren ɗin gaba ɗaya to watakila mun tuna cewa watakila yana so ya rusa SGF ɗin da gaba ɗaya amma kuma ba SGF zai rusa ba yanzu abin ya yi haɓaka ya haɓaka ya zama babban yaƙi da ba a san masu wane ne a bayan waɗannan mutane ɗin ba to ka gani daga yin abu daga ƴan makaranta ne suka soma su ƴan makaranta ne suka soma yajin tafiya karatu akan cewa da ko ɗan su bukatu da suke so a biya musu kuma za a iya yi a wannan lokacin ɗin aka yi ban san me yasa ba bamu san me yasa ba wallahi tallahi to kaga irin wannan yaƙi yana kawo muna mugun ɓacin rai mugun baƙin ciki yana rarraba kawunan ƴan Kamaru a kowane lokaci na gani kamar dai dabarar su ne wannan na rarraba kawunan ƴan Kamaru saboda su mallake mu su mulke mu bayan mulki ma su mulke mu su murkuɗa mu wato su mulmula mu kamar kuli-kuli su yi abin da suka ga dama da mu daga mu har a jikin Kamaru ɗin gaba ɗaya.
Nana mijin ta bakin gwamnan jihar Nasin Yawa Bakari na yi ta buga wayar sa ba ta shiga shi ma jiran ɗin sojojin da yake kula da yaji da ake da Boko Haram Sani Muhammadu na yi ta buga wayoyin sa gabaki ɗaya ba ta shiga Mama Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Masu hankali shi a ƙasar jamhuriyar Kamaru suna ganin cewa tsohon kaftan ƙasar na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru inda mutum su ya kula yau kuma tsohon lamba tara na kulubin Barcelona da ke can ƙasar Spaniya Samuel Eto'o yana neman kujerun shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru FIFA wanda ake tagadama a kai sannan kuma tsohon shugaban hukumar Saidu Bamanjoya a yanzu haka dai shi ne mataimaki na biyar a hukumar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afrika ka wanda yake da musulmi a sanannen Cairo na kasar Masar wani ne sa na tambayi malamin ƙwallon ƙafa na kasar jamhuriyar Kamaru ko Sulemani ko ya yake ganin wannan al'amarin?
Malam Awal Garba hange na akan batun jita-jita ko kuma faɗe-faɗen da ake yi akan Samuel Eto'o ko zai sa takara na ɗaukan na samun kujeran shugaban FECAFOOD na ƙasar Kamaru. Shin ce maka
kwarai da gaske ya kai ya kawo Samuel Eto'o ya kai ya kawo na wannan kujeran ko da fade fade ake shi bai bada hanzari shi ba shince maka zai shugabanci mai kyau kuma tafiyan da ake a yanzu kaga kofin African da za a kasan Kamaru shi ne tashi kai tsaye kai kafa da kai ya ga an kammala waɗansu abubuwa wanda ya kawo bazata ko kuma ya kawo kalubale akan wannan ayyukan da ake yi in ka lura akwai wani lokacin da tsohon shugaban CAF Ahmed Ahmed da yake nan a wannan kujeran na CAF ya Samuel Eto'o yayi kokari ya kawo shi kasan Kamaru sun gana da shugaban kasan Kamaru game da shirye-shirye shance maka Samuel Eto'o yayi abubuwa da yawa a lokacin ma da yake buga kwallo na kasan Kamaru yana daukan nauyin wayansu abubuwa wayansu tafiye-tafiye na buga kwallo yana ba ma da kudaden shi wa ɗan wasa a lokacin da aka samu karanci shance maka Samuel Eto'o zai shugabanci mai kyau in dai ya samu ya haye amma kuma in ka lura ba shi kadai bane yake neman wannan takaran ana maganan ma Jeremy Jitap tsohon kwallon kafa ne na kasan Kamaru shima ya taka rawar gani ya buga wasa a kasan Europe a club manyan club kamar Real Madrid kamar Chelsea da sauransu shima yana neman wannan takaran da shi kuma tsohon shugaban FECAFOOT Inc wanda yake tafiya da rikon kwariya wanda ake kiran shi Saidu Bumbunjoya shima ka gani duk wayannan ɗan takara ne amma Samuel Eto'o ya fi samun shiga don sunan shi ya haɓaka don ɗan kwallon kafa ne wanda aka san shi a duniya kuma ake maganan shi amma kuma Samuel Eto'o yana da tausayi yana da kula a kan kasan shi yana ganin in ya bar abu ya tabbarewa kaman da yake tafiya a yanzu kasan ana ta samun matsaloli na tafiyar da wannan kungiyar kwallon kafa na kasan Kamaru amma in Samuel Eto'o ya samu ya haye nake gani abubuwa da yawa za su sanju abubuwa da yawa za kawo kari kuma nake gani tafiya mai kyau kenan zai
mama a wannan ba mu da Amurka daga kasar Kamaru
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
wani jirgi na musamman na wasu 'yan Afghanistan 200 da suka cancanci takardun bizar shiga shirin baki na musamman wato SIP sun isa Amurka a yau Juma'a a wani bangare na aikin kwashe waɗanda suka taimaka wa gwamnatin Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa yau wata rana ce mai tarihi yayin da muke ci gaba da cika alƙawari da muka ɗauka ga dubban 'yan ƙasar Afghanistan. Waɗanda suka yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da sojojin Amurka da jami'an diplomasiya cikin shekaru 20 da suka gabata. Jami'an ƙasar Kamaru sun ce da alama mayakan Boko Haram sun sauya dabarunsu inda a yanzu suke kai hari kawai kan sojoji da wuraren gwamnati a ƙoƙarin da suke yi na janyo ɗaukan wasu da dama. Ministan tsaron Kamaru ya kai ziyara kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya. Inda aka kashe sama da mutane 30 ko aka raunata su a wannan makon aron gamar da suka yi da masu tsatsauran ra'ayin Islama.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. Da Julia L. Gresham wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake ce muku ai hutun ƙarshen mako lafiya.